daban san kike ban auren ki aban yammata yammata me akai nake bani sake bani sake me akai nake bani sake zanar ki yammata 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 daga ta soyayya ta kike ban
Thank you.